sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19 31 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad Dalol da kuma Niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samu mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com jama'a barkanku da warhaka Amina Buhari Aunace tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin a cikin shirin mu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka da Mexico sun cimma yarjejeniya akan batun bakin haure domin dakatar da haraji akan kayan Mexico Ina farin cikin bayyana muku cewa Amurka ta sanya hannu akan wata yarjejeniya da ta cimma tare da Mexico a don haka an dakatar da haraji da Amurka ta shirya aiwatar da shi akan kayayyakin Mexico wanda zai fara aiki a yau Litinin har sai baba ta gani inji shugaba Trump a wani sakonsa na Twitter ana ta bangaren Mexico ta amince da daukar kwararren matakai na dakile bakin kwararren bakin haure wanda suke ratsawa ta kan iyakan kudancin ta ana daukar waɗannan matakan ne domin rage kwararren bakin haure ko kuma hana bakin haurin da ba su da izini daga Mexico zuwa Amurka a cewar Trump da safiyar jiya Juma'a ne Trump ya faɗa a cikin wato wani sakon da ya fitar cewa akwai alamar nasara wanda za ta kai ga bangarorin guda biyu su cimma yarjejeniya akan dakatar da batun haraji saboda hana bakin haure shiga iyakar Amurka ko da yake ya kara da cewa idan ko ba a cimma yarjejeniya ba to Mexico za ta biya wato za ta rika biyan haraji akan kashi 5 cikin 100 na kayanta da ke daga yau Litinin a jiya Juma'a an zabi wasu kasashe guda 5 da za su yi aiki tare da kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya tsawon shekaru 2 kasashen sun hada ne da Estonia da jamhuriyar Niger da Saint Vincent and Grenadines da kuma Tunisia da Vietnam kasashen biyar za su karu a cikin rukunin kasashe 15 na kwamitin sulhun wurin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a duniya daga ranar 1 ga watan Janairu shekarar 2020 ba a samu fargaba da aka saba samu a kowace shekara idan ana kada kuri'a a babban zauren taron ba inda yankuna suka zabi masu wakiltansu ba tare da takara ba a wannan shekara an tsayar da kasashen Tunisia da jamhuriyar Niger da Vietnam ba tare da wata fafatawa ba kazalika Saint Vincent and Grenadines sai kuma wato ita ma an tsayar da ita ne ko kuma ana dabda yin zaben ne ko kuma kada kuri'a a jiya Juma'a ne kasar El Salvador ta sanar da aniyarta ta shiga takara tare da wannan tsibiri na kujera ɗaya tilo da ke wakiltar yankin Latin America da Caribbean sai dai jami'an diplomasiya sun bayyana al'ajabinsu akan hakan Firaministan Habasha ya kira ga samun kwarin gwiwa yayin da yake ganawa da manyan sojoji masu mulkin Sudan da shugabannin 'yan adawa a wani yunkurin kawo ƙarshen rikicin siyasa da Sudan ta fada a ciki tun bayan hamarar da dadadin shugaban kasar Umar al-Bashir. A lokacin da ya isa birnin Khartoum, Abiy Ahmed ya gana da majalisar gwamnatin sojin kasar ta TMC a takaice, ciki har da shugabanta Abdel Fattah Burhan. Daga bisani ya yi wata ganawa a lokaci na daban da shugabannin haɗakar ƙungiyoyin siyasa da ake kira FFC a takaice, wacce take gudanar da zanga-zanga da jakai da koren Bashir a cikin watan Afrilu. A wata sanarwa da ya fitar bayan tattaunawar, Firaministan Habasha ya kira ga mutanen Sudan da 'yan siyasa da su nuna kwarin gwiwa kada su gaggauta komawa kan tafarkin demokaradiyya kuma wato su yi hakan ba tare da barin kowa a baya ba. Abiy dai yana shan yabo ainin akan sauye-sauye da ya yi a cikin ƙasarsa ta Habasha, kana ya samar da zaman lafiya da makwabta ciki har da dadaddiyar abokin faɗarta Eritrea. Ana shin waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Trump ta dora sabbin takunkumai akan Iran da suke auna wani babban kamfanin man fetur ta kasar. Ma'aikatar Bitar Mailin Amurka ta dora takunkumi akan Persian Gulf Petrochemical Industry Company da wasu kamfanoni 39 da suke aiki tare da ita a jiya Juma'a. Tana mai cewa kamfanin yana hadakar ko kuma hada-hadar biliyoyin daloli da rundunar tsaron juyin juya hali ta Iran da ake kira IRGC, wacce ke da alhakin kula da makaman ballistic da nukuliya mallakar kasar. A wata gaba wato a watan da ya gabata, gwamnatin Trump ta ayyana da karin sojin juyin juya halin Iran kungiyar ta'addanci na kasar waje karin farko da ta fara yin haka.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Ba iftar
yanzu ba shan ruwa
ba a iftar akwai
shan ruwa a iftar da shan ruwa yanzu duk dai
to amma ai kuma ba kayan dadin da na Ramadan ko
ai yanzu an koma shan ruwa kenan
je an koma
yanzu kuwa ruwa zai ta
inda ka gijin za a dace
zena ta tausaya mana zena ta ci gaba da tausaya mana gaskiya Zaina ta ci gaba da tausaya mana wannan abun alherin da ta saba kata bari.
Muka ci gaba da cin wannan abin shi da daddare ai kuma kiba ta zo ke.
Ai za mu yi hikima.
Gaskiya
ta. Za mu yi hikima to
muna fatan an yi bikin sallah, shagulgulan sallah lafiya Allah ubangiji ya kara maimaita.
Ya nuna mana da lafiya. Tabadin badin badin badada.
Haka ne kam.
wato kamar
saba
bari mu mika gaisuwar a bari ya huce ga waɗannan waɗanda galibi mazauna Amurka ne Alhaji Baba Yaro da yake jihar New Jersey da Amina Ahmed da take birnin Boston sai kuma Nafisatu Ahmed ita ma a birnin Boston da Latifa Abubakar a jihar New Hampshire sai kuma Adamu Baba Jeje a North Dakota da kuma Hajiya Maimuna Gana ita kuma da take zaune a birnin New York sai Fati Yusuf da take jihar Philadelphia a nan Amurka daga karshe da Adamu Bamali da yake a nan jihar Maryland da fatar dukan ku kun yi sallah lafiya
amin sunna amin to ni ma ga wata takarda daga hannuna inda ya aika mana ne ke cewa daga nan cikin kasar Libya nake maku fatan alkhairi Daula Salim da Grace Alkhairi Abdu fatan kun tashi lafiya kuma da fatan za ku isar mun da gaisuwa ta karshen azumi haka ne tamtin da an yi sallah kan wannan sallah zuwa ga mahaifina Mallam Kasim a cikin garin Kiringimta Arewa a Jamhuriyar Niger da Abari Abdullahi Kiringim da Sule Abdullahi Kiringim da Suleiman Adam Kiringim da Zakariya Abubakar Kiringim da Idris Abubakar Kiringim da Adam Mallam Umar Kiringim da Mallam Garba Kiringim wannan dai da duka al'ummar
Kiringim duka Kiringim
Muhammadu
Kiringim
da Ibrahim Yakubu
Kiringim
da magaji sojan ba
Kiringim
da Mustafa Mai Shago
Kiringim
da kani na Wanzam Kasim
Kiringim
da kaka Alhaji Bukkar
Kiringim
da kaka Alhaji Bukkar Gursuma
da mafak
da masake da Robert Albert Aibu Ashaka to sai da Ashaka an zo garin da Lawal bin Hambali MK dan Sulba da Allah ya sa mun yi sallah cikin koshin lafiya
amin
Sheku Usman Kasim Kiringin mazauni yammacin Tripoli kasar Libya
To sai kuma wannan wasika da ta fito daga hannun Ayuba Garba yace salam sashen Hausa zuwa ga filin abar ya huce sunana Ayuba Garba Imam Kafin Madaki jihar Bauchi ina so ku mika min gaisuwa ta zuwa ga wajen mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Rilwanu Suleiman Adamu da mai girma madakin Bauchi Alhaji Dr. Baba Muhammad Gidadu. To ina gare akwai abin da ya samu wasika ta shi bisa ga dukkan alamu zai ci gaba sai kuma ta tsinki. To waɗanda suka fita kenan a cikin wannan wasika da ka aika mana to da fatan dukkan su mai martaba da mai girma sun yi sallah lafiya.
To bari ni ma ga wata takarda nan inda ta fito daga Abdul Muttalib Mande Magariya jihar Zamfara inda yake cewa ina gaida masu gabatar da wannan shiri mai albarka ina yi maku fatan alkhairi. Ina gaida anti alkhairi da abokiyar aikinta da Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki Bauchi da Adamu Muhammad Mai Nasara da Umar Namairo Makira da Umar Lawal Danfulani da Adamu Habu Umar Yanga da Ibrahim SD Kuspa Zaria da Musa Maina Kandilwa Bukar da Kaka Alhaji Bukar Kusuma da Gama Jibril Tarumul Kul to Allah sa na fara wannan daidai da Ilyas Husaini journalist to wannan dan jarida ne da Muhammadu Bako Jad Kore da Tahir M Tahir Jambulo da Nasir Shehu Yunusari da Galis Raja Faki da Ahmad Abacha Machina da Musa Sale Fatuskum da Abdulrazak Muhammad Fatuskum da Mubarak Aliyu Banga da Ashiru Usman Sabuwar Gwaram da Ismail Al-Qasim Kogas Garki da Kininu Sani Nisari da Ilyas Ibrahim Kaduna da Nura Muhammad Mai Afum da Anas Muhammad Warawara da Usman Kasim Kiringim na Arewa da Abubakar Ayuba Mahangi da Lawal S. Zanzam daga ƙarshe Yusuf Chimbi Niger State. To da fatan dukkan tashi cikin koshin lafiya kuma an yi bukukunan sallah lafiya.
Amin. To daga ƙarshe?
To daga ƙarshe ga wata takarda na a hannuna inda yake cewa assalamu alaikum likitocin fili a bari ya huce masu babu maganin hawan jini to a radio kin zama likita
ana ma magana
sunana Yahaya Dado Azare zuwa ga shugaba Iliya Mai Shayi Garki Daura da Bala Muhammad Dambam da Namaira Umar Makira da Bilkisu Abdulhamid Unguwar Danno da Hamidu Kalla Uwa da mai gaishe ku Yahaya da Na'azare da fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya. To Yahaya ga likitocin kanin tare da kai. To ba mun samu wata sabuwa
likitocin masu
likitocin fili a bari ya huce masu babu
maganin hawan jini. To da fatan duka masu fama da hawan jini yau sun samu saukin wannan ciwo.
To amin.
Don't you worry, don't you worry, don't you worry.
madallah yanzu kuma mun zo bangaren labarai Alhaji barka da shigowa wannan zangon
barka da malama gare tare da dana
to Alhaji makon da ya wuce kai labarin santi wai ka zo ka san wai zan ce tunda dai ba wanda ya shaida sai kai ba wanda ya shaida sai kai
lokacin da shi ru saboda ina babo ne kada Khalid amma tunda zuba kunti ya wuce shi sai na sanar da duniya ce ɗan jarida ma suna santi
tunda ba wanda ya shaida sai kai wai ka ce wai
santi ma fa iri ne ran kai ne da akwai fa masu santin rowa ba bane lokacin cikin azumi sai abokin aikin mu zo wajen aiki
banda na kurma
akwai wani kuma na akwai kuma na rowa
asan nace santin iri ne akwai santin rowa akwai abokin aikin mu cikin azumi sai zo ya sha ruwa da mu Yusuf Harande kai baba an gayyato Yusuf ya sha ruwa Yusuf ya ga abinci iri
da ya ga ana iftar ba shan ruwa ba
an ci abinci to mu da ban akwai yanda muka saba ba abinci ya rage za a aje kai Yusuf kaga abinci sai ka kalla babu sai kake cewa kai ya kamata mu gaba da
abincin ya yawa abincin ya yawa mai kokari mu ga
baba ya kalle shi ya mashi wani halala ya ce to mu fa haka muke yi ba a gama da shi
dan ana ce ki baki shawara ki ce shi
ye ko shi ba yin tugo mai mako sai ya ce mun je tugo sai ya ce a mun ba haka muke a nan ba ajewa muke gobe to Alhaji ba mun labarin santin rakin babar bore tunda tun santi ake
wato babar bore ne yake shan rake to sun san babar bare da ma akwai yunwa tare da shi yana shan rake yana shan rake zaƙin rake ya kai masa karo ya yi shiru yana tattun kurma can sai ya ɗaga kai ya dubi sama sai dubi abin nan wanda suke kusa da shi ya ce kai amma dai sama da za a rufe ka da sai ka ci kwano da yawa sama da za a rufe ka da sai ka ci kwano da yawa akwai wani mafulatari ya kusa da shi sai ce ai ba kwanon ne da wahala samu ba kusa da za a buga sai ta yi tsawon sandan rake sallama ya bar majalisi ya tafi a jin sa
to sai kuma sai kai kuma magana wai dan baro mai kifadi
dan baro mai kifadi
to kana magana dan baro mai kifadi ko sun tashi sama
dan baro ehi da awaki ne wato kin san arinan malama gidan dana kun san darani a zaman kauye haka saboda aiki ya sauki kuma da safe dai an tashi an dan je gona an shi sharan gona an kai taki yan rana tai sai a dawo bishiya sai a zauna ana jin inuwa to ana zaune a inuwa ana ta hira can shi abin dama da Fulani da Baribari ne suke a wajen sai babar bare dama ba ka son a ce akan komai da Fulani ya wuce ka don haka suna zaune sai aka hango can cikin da nesa cikin ciyawa bufe sai ciyawa tana motsi sai ɗan Fulani ya ce abincin da yake motsi cikin ciyawa can fa yana ganin tsuntsaye ne sai ɗan Borno ya ce a awaki ne a cikin ciyawar nan aka yi ta gardama shi ɗan Borno yana cewa awaki ne ɗan Fulani yana cewa a tsuntsaye ne ya aka yi sai wani abin gita kawai sai suka tashi fir suka yi sama
to a jasin tsayen da ke da
kafala ne ce yawa nace da masu tsaye ne to ga sai sun tashi sama to sai kuma dan bolo da karbi a ce dan fulani ya tashi ka sai to ko sun tashi sama ne sama ne awaki ne
shike nan kuwa to ya awaki su fara tashi
kuma da ko sun tashi sama ne awaki ne
to ya ke shi ke nan
ne ya fara tashi dan fulani ya tashi ka ga ba shi to ko sun tashi sama ne awaki ne aka ce haba dan bono idan kace magana a wajin zan sa kace a wajin masar ne
ai to dan labarin a wajin masar din za mu ja burki da dubuna ga lokaci ya fara ranar mu yanzu a madadin
Dauda Salim
da kuma
ki Abdullahi Turakin dange ne
alheri yake muku fata alheri da fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC muke sallama da
sur le monde.